sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo, yau 14 ga watan Satumbar shekarar 2019. Wata tawagar kungiyar Taliban ta kai ziyara Moscow, babban birnin Russia, inda ta gana da jami'an kasar mako guda bayan da Amurka ta soke wata tattaunawa da kungiyar Taliban kan zaman dakarun Amurka a kasar ta Afghanistan. Kafafen yada labaran Russia sun ruwaito kakakin kungiyar Taliban Suhail Shahin yana cewa tawagar su ta hadu da wakilin shugaban Rasha kan rikicin na Afghanistan Zamir Kabulov a jiya Juma'a. Sun kuma tattauna kan matakan da ake bi don maido da zaman lafiya a kasar. A wani labari kuma a jiya Juma'a, shugaban kasar ta Afghanistan Ashraf Ghani ya faɗa wa wani gangamin yakin neman zaɓe cewa an kashe sama da mayakan kungiyar ta Taliban 2000 cikin makon da ya gabata. Yana mai jaddada cewa gwamnatinsa ce kadai mafita ga 'ya'yan kungiyar idan suna son a sulhunta. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ta nuna damuwa matuƙa kan mummunan tasirin da hukuncin da Kotun Kolin Amurka ta yanke zai yi akan mutanen da ke neman mafaka a ƙasar. Hukuncin ya jaddada tsarin da gwamnatin shugaba Trump ke amfani da shi na hana amincewa da masu neman mafaka a Amurka, muddin ba su nemi mafakar farko a ƙasashen da suke ratsawa ba yayin da suke kan hanyarsu ta zuwa Amurkan.
Our concern is with the people, families, unaccompanied children.
Kakakin hukumar kula da 'yan gudun hijira Andrej Mahechik kenan yake cewa damuwa ita ce mutane, iyalai da ƙananan yara da suka taho ba tare da rakiyar kowa ba, waɗanda suka taso daga yankin tsakiyar Amurka suke ratsawa ta cikin Mexico suna buƙatar taimakon gaggawa. Tsarin da gwamnatin shugaba Trump ta shimfiɗa shine dole sai masu neman mafakan sun yada zango a Mexico su jira a saka musu ranar da za a saurari dalilansu na neman mafaka a Amurkan. A Turkiya kuwa, shugaban kasar Recep Tayyip Erdogan ne ya gargaɗi ƙasashen nahiyar Turai inda ya kira a gare su da su zo a haɗa hannu a raba ɗawainiyar kula da 'yan gudun hijira ko kuma a fuskanci wani sabon tuttulowar bakin haure, yayin da ita Turkiyyar ke fargabar za a samu sabbin 'yan gudun hijira Siriya da za su taso. Gargaɗin na Erdogan na zuwa ne a daidai lokacin da aka ga ƙarin kwararowar bakin hauren waɗanda suke shiga girkata cikin ƙasar ta Turkiyya. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, a watan Agusta kaɗai bakin haure 8,100 ne suka isa wasu tsibirai da ke girka, yayin da kusan miliyan 4 ke zaune a Turkiyyar. A shekarar 2015 kusan 'yan gudun hijira 800,000 suka shiga tsibirin girka, inda da yawa daga cikinsu suka dangana da sauran yankunan nahiyar Turai, musamman ma ƙasar Jamus. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke tsara ayyukan jinƙai, wato OCHA, ta faɗa a wani rahoto cewa tashin hankalin da ke ƙaruwa a tsakiyar Mali na kawo cikas ga ayyukan jinƙai da ake yi a yankin, lamarin da ka iya jefa rayuwar miliyoyin mutane cikin halin ƙaƙanikayi. A cewar hukumar, adadin mutanen da ke buƙatar taimakon ya ƙaru da kashi 22 cikin 100, wato kusan mutum miliyan 4. Rahoton hukumar ya yi nuni da cewa rayuwar mutum guda cikin kowaɗanne mutane 5 na dogaro ne da kayayyakin agajin da kasashen duniya ke samarwa.
When people are simply removed from where they grow their food or where they have their livestock.
Kakakin hukumar kenan James Lack yake cewa dama idan mutane suka fice daga inda suke yin noman abin da za su ci ko kuma inda suke kiwon dabbobinsu, wannan na iya zama babbar matsala. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya yi gargadin cewa matakin da kasar India ke dauka a yankwanakin nan a yankin Kashmir da ake takaddama akai ka iya haifar da masu tsauraran ra'ayi addinin Islam a India da ma sauran sassan duniya. Yayin da yake jawabi a gaban dubban mutane a Muzaffarabad, yankin yankin Kashmir na bangaren Pakistan, Khan ya ce idan wato kana toyewa mutane haƙƙin su ka tura su zuwa makura, hakan zai isa su dauki tsauraran ra'ayi. Prime Minister na Pakistan har ila yau ya yi shagube ga gwamnatocin kasashen musulunci da suka nuna goyon bayan matakin da India ta dauka da kuma waɗanda suka ki cewa ufan. Shi da yankin na Kashmir na bangaren India shine yanki kadai da musulmi ke da rinjaye a kasar.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin mu na a bari ya huce.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
to Yusuf barka da asuba
to barka da
yi gure an shigo lafiya
lafiya
kana jin wannan waka ta Mikael Isa bin Hassan wannan wanda aka fi sani da gida da ko kuma hanci da falo
to kaji kuma
to sun yi rasa wakilin mu baraka ya bayyana abin da ya sake kiran shi hanci da falo to ka muku kai ga wannan hirar ta su bari mu bude yadda muka saba da gaishe-gaishe bari mu bude wannan babin da gaisuwa ta musamman zuwa ga tsohuwar abokiyar aikin mu kuma wadda aka sani musamman da gabatar da wannan shirin wato ina batun Halima Jumrau wadda Allah ya yi wa mahaifiyarta rasuwa a ƙarshen makon jiya. Allah ya ji kan baba, Allah ya sa ta huta, Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen.
To Allahumma amin, Allah ya mata rahama.
Amin amin. To sai gaisuwar fata alheri kuma zuwa ga wani babban bako da muka yi ka tuna makon da ya wuce shi honorable mai wakiltar mazabar bindawa majalisar dokokin jihar Katsina Umar Aliyu kenan ya kawo mana ziyara sashen Hausa to muna fata ya isa gida lafiya
Allah ya kan amin sun
ko kuma mu ce zai isa gida lafiya
yadda
kan hanya to
lallai kuwa
to sai gaisuwar fata alheri ta bar ya huce daga Ali Abdullahi wanda ya ce salam filin a bari ya huce ku isar min da sakon gaisuwa ta ga waɗannan mutanen Alhaji Shu'aibu Dantani Doronbaga da Awalu BOC Doronbaga sai kuma Alhaji Hamisu Dan Liman da Malam Ladan Abba da Usman Kaigama da Awalu Umar Jihadi sai Nura Bulama Adam Baga da Habib Sudais Alhaji Sani Baga da Husaina Mato KKD Gumel da Abba Alai Farin Masallaci Nasara Gumel da kuma fata alheri ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa.
To alheri sai wannan sakon gaisuwar na a bari ya huce ne zuwa ga sarkin Fulanin jihar Oyo wato sarkin Fulani Ardan Ardo Alhaji Buba Mijilluttu da abokin haihuwarsa Alhaji Maru kana da abokin haihuwata Alhaji Bu Alhaji Mulici da Alhaji Hairuga da kuma Alhaji Babuga tare da fatar suna cikin koshin lafiya. Idan kuma muka koma birnin tarayya Abuja akwai sakon gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Alhaji Garba Ahmed wanda yake shi ma Mai sauraron wannan shiri ne a kuma tsohon ma'aikacin babban bankin tarayyar Najeriya ne Central Bank a da mai ɗakin sa Hajiya Amina tare da ɗiyansa Dattijo da Farida da Yusuf Kana da Zara ta da fatar suna cikin ƙoshin lafiya. To alheri akwai kuma saƙon gaisuwar Abari ya huce wanda ya fito daga hannun Bulama Isa Gangare. Daga Jos. Lallai kuwa ya ce yana son a miƙa mishi saƙon gaisuwarsa na Abari ya huce zuwa ga Alhaji Garba Sabiola Gashuwa da kuma Baban Yusra Gusau da kuma Mansur Baba Wuro na faɗa sai Alhaji Hamisu mai kayan miya Gashuwa da kuma Alhaji Umaru Forever shima a Gashuwa kana da Baffa Haruna Bajoga sai Ashuru Lawal na goma ruwan bar. To sannan kuma akwai kaka Alhaji Bukar Gursuma. To Allah ya sa dai na faɗi sunan nan daidai da maska. To sai kuma Usman Kasim Kiringim kana da kuma ɗaya daga cikin abokanansa wanda ya bayyana shi a Musa Sauro sai wanda kuma ya ce a miƙa mishi gaisuwar shi shima mai gaishe da ku ne wanda mai sauraron wannan shirin naku na Abar Yahu.
To madalla Yusuf sai kuma gaisuwar fata alheri zuwa ga Sa'adatu Garba da Alhaji Sabiu Shimfiɗa. Gaisuwa zuwa ga sakataren gwamnatin jihar Katsina Mustapha Muhammad Inuwa da fatar an tashi lafiya. Sai gaisuwa daga sako wannan sako daga Sani mai langilangi Yelwa Yawuri yace salam murya Amurka ina so ku mika min gaisuwar fata alheri zuwa ga daukacin jami'an garin Yawuri da ke jihar Kebbi da 'yan kungiyar muryar talaka da kuma duka ma'aikatan sashen Hausa na da da na yanzu. Nagode. Sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Bilyamin Rabi'u yace ga gaisuwa ta fata alheri ga jagororin wannan shiri mai albarka tare da gaisuwa ta jinjinawa ga Amini na Malam Garba na hali Kamba bisa haihuwar matarsa Hajiya Balkisu Garba na hali Kamba a unguwar Dogon Rini. Ko Rini ne ko Rimi ne Kebbi? To da ya ce Rini Kebbi Najeriya to ban san ko Rimi yake so ya faɗa ko kuma akwai wani gari Rini to waɗanda suke wannan jiha dai sun sani. Sai da ya ce jinjirin bai zo da rare ba to mu ma muna jinjina musu da kuma fatan Allah zai tabbatar da rabo ko?
To lallai kan amin sun ma amin. To alheri ga kuma saƙon Adamu Abubakar Umar wanda ya buƙaci a miƙa shi ga 'yan uwa da abokan arziki wanda ya ce akwai Buhari Yahaya Anguru da kuma Inuwa Gwate Gumau da kuma Alhaji Aminu Adamu Malam Madori sai Ahmad Dambauci mai stika bakin kasuwa Gumau kana kuma da mutawakkil Gambo Doko Dauda kuma Umar Jahun sai Ashuru Umaru Sabuwa Gwaram kana da Umaru baban yara saban gida.
Lafiya Ubangirwa kai nake Lafiya Ubangirwa kai nake wadege
Lafiya Ubangirwa kai nake wadege
Ya Rabbana Ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu ilmar na zo da hoko Ya Rabbi kara kara man dan iki da sako bibiya wa mai nisa har ta riski wako Umai na so a wakar nan ce wafa da dauko Umai na sarrafa Allah ce dalilin iko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi karkasha farko na ziljada da azbi.
To kamar yadda muka ce Yusuf mun yi bako wannan
hanci ciki da falo
yawa me ga me ciki da falo hanci ciki da falo hirar wakilin mu Baraka Bashir da Mika'il hanci ciki da balo.
To ina ganin shine liyu ko liyo liyo hanci cikin da falo
ceto shi sunaye sun mai yawa
eh lalle
to ga bayanin daji
harka sun na fara ta wajen 1994 zuwa ta
biyar 94
ya
zuwa an kama jami'a lokacin
no ban gama ba lokacin and abinda fa burgina a lokacin kungiyoyi ne babu kamfanin naka mostly kungiyoyi ne eh sannan a jami'a daga jami'ar aka dauko ni bana mantawa an zo ana makon Hausa muna da wata kungiyar sunan ta Galaxy Entertainment Club a BK muka zo muka yi wasa haka to mu ba Roma da wani harka fim waye kai mu dai kuma yadda mu inda drama ne na jami'a sai Allah ya hada da magori sai da magori ga irin drama sai bayan an tashi da magori ya zo ya ce kai zo muna bukatar ka masana'antar fim sai ya ce ba zan sai ya ce ba za ka bani ce ni kai abin nan da zan yi ko a nan jami'a ne don a lokacin na samu award za best entertainer faculty of sciences best entertainer faculty of law waye duk irin an tara musu
ya transformation din fim daga wancan lokaci zuwa ya sauyin fim
gaskiya bambancin da tafi yanzu dadi
Me sa
da tafi yanzu dai akwai girmamawa akwai ladabi an san suwaye a gidan kuma suwaye suke ciki a duda yake ba waya abu yana faruwa za ka ga mutane sun taru kuma akwai santa guda da ake taruwa ala abin nan
yanzu ba haka bane ba a girmamawa ko ba
yanzu ne ake kokarin abin da hukuma ta ci fina tai shine take son a ba gidan kofa wani ma fa kawai ta katanga za a jiho shi kamar dan kofi
kuma sai ku ce shi
ya fado kai kawai karkar kura sai shigo jikin
ba
ba ba a ruko shi ba san waye ba in kuma ga dama ya fita ta kofar da ga dama so ba wata sana'a da duniya da zaka yi ta kaga mutum ya shigo kawai gidan ba tsari ba wani abu dalili kina kawai bambancin yanzu da kawai shine kayan aiki na zamani a da ana yi tun ana BHS aka zo CD ana BHS aka zo aka dauko camcorder kamera daukan biki da ita ake daukan film din ko na zuwa picnic da sauransu har muka samu ci gaba a 2006 aka fara kawo HDV camera har ta kai na kawo 4K yanzu ko ana
sai ka fara kawowa
ni na fara kawo HD kano
kai kuma a lokacin aka kai ka samu camera HD mai kawo
a lokacin dalili ne ban taba yadda na iya ba kullun cikin bincike nake kuma har yanzu haka da biya ta take na fi yadda da abu mai inganci kuma ni ba yadda mai dan film dan Hausa bane ni mai film ne abin da dauka kawai mai bada labari ne wanda zai iya infecting rayuwar mutane shi yasa nake kiran kaina a times ko code resume ne kika zage na sa developmental filmmaker kuma na yadda cewa film doesn't have a boundary and it doesn't have a language. Baya da iyaka kuma baya da yare ko na yare kana yin film sai dai ko sakon shi ne mafi muhimmanci ga cinye da mutum
na Hausa kadai ake kokakan taba na Turawa
ko ne film aka kira ni zan yi insha Allah
idan na
Turanci
wanne da wanne
mostly wasu sun yi su a nan wasu kuma programs da aka yi kamar na kwanana a yau na Ungashios da Ungashios shi ma
ismail
tallani sannan kuma akwai filmin da ne shi ma na Turanci ne aka rikoda ne da dan an dan kwana biyu haka na sannan sun taba gaita ta ma in je san in film din ne masa ali da lamba
saboda
kawai script din da suka ba ni ba zan iya yin sa
okay ko a wancan lokacin da ake in an ka baka script sai ka duba dukkan in ba za ka iya ba ka taba turning down fata
na yi da yawa har director ma na yi da yawa ban yi da director film sun mutane ba mostly in ba na hawa saboda
yasa baka yin da mutane
saboda ban yi karba kudin mutane musu film
ba za su yi yanka ba
akwai risk a ciki ina wani na san cewa kudi na ne ya saka da waye kuma sannan tsarin da zan dauka kamar yanzu dauki misali sannan da kurman gari a lokacin ana zuwa ifi kwana hudu kwana biyar sai da wata guda ina shooting na isa idan kudin wani ne ba zai yadda ba amma ni kuma standard din amma abin da fa burgin da kurman gari an yi screening din shi a Washington DC na san wannan da muka je
film din wannan kurman gari shi ne bakan damiyar
ta ba shi ne bakan damiyar ta film din da farko da na fara yi na wannan kai na
shi wanda ka fi so
wannan na fi so well ina son kurman gari sosai
shi kurman garin menene
labari ne akan never take law onto your hand
kaka dauki hukunci
a hannunka duk gaskiya ka mu ban taba yin filmin da na sha zagi kamar sa because idan aka zage ni dadi nake ji dadi nake ji shi mutane sun manta shin suke kallo da they become part of the story and abin da nake so kenan
kuma da mun an fi son film mutum ya ji kaman gaskiya ne ba wai labari ne wani kalubale wani irin muhimmin kalubale ka fuskanta tun wancan dazun da aka gani zuwa yanzu
babban kalubale shine ka san lokacin aka ce za ka yi film gidan ku za a ringa baka kallo wani iri amma duk da yake mu a girma akwai liberty kana da dama ka abin inda ba za ka saba ma addinin ka ba da wani abin kamancin wannan kuma kai rayuwar ka ce kana da iko ka zaba abin da ka za ka yi sai dai wannan lokacin mutane suna kallon ka wani iri ya dan film ne wasu suna kallon ka ai baka kai ba wani
to wanne ne babban ci gaba da ka samu
babban ci
azu zuwa yanzu tun da ka ce ba da gajiya
well film ya kai ni wajaje da yawa kuma dalilin film na je kasashe da yawa and I think I'm the first filmmaker da na fara zuwa muka fara zuwa international festivals irin su FESPACO 2011 I was in FESPACO kusan in ce ni ne na farko da na je Sundance Film Festival a Salt Lake City a Utah America yeah, I was in Sundance Film Festival
to kan yi mani ko kwa
akai karshe aka zabe ni je Amurka na je na leko Amurka na je akalla step 6 ko 7 a Amurka kuma duk akan harkar film na je India mun je mun dan kwas mun je mun ga Sarojini Nagar
ya za a gyara wannan masana'antar
gyaran harkar film shine baka zama kanka sai ka san kanka kuma su farko dai abin da ake nema shine su waye ma target audience ka su waye kake so ka ba labarin da kake so ka bawa sai ka san target audience ka sai ka san me suke bukata sannan kuma sai ka san wani irin abu ya kamata ka ba su ana cewa never give them what they want give them what they need kar ka taba ba su abin da kake suke so a shiga falawa su dan jin mai kafar da ladi kuma rai ta rawa ita waye ba shi mutane ku nuna musu me yi rayuwar su take ciki
wannan rawa da ake sakawa a film me take ɗinka akai
da ba na san sa idan film idan musical film zan yi in je musical films akwai film da ake nema waka in je film nema waka mana amma kawai shikenan ana cikin labari kawai kenan ni da kawai kenan shiga fala akwai fara tikarawa ni ban taba gani ba film is all about reality idan waka ake so akwai ta dandali idan da ake yi ba sai da makar da kalangu ana nan ana abin da ya ja wannan shine mutanen mu sun ta'allaka kansu da fina-finan India shi yasa aka fara so ko wakar sannan wakar farko da aka fara a film a munkar ne kuma wakar da aka yi an yi ta ne ta baki babu kida bi ma'ana kamar nasiha shi kamar infiraji kamar wani abu ya irin wannan waka baki ce ana wata nasiha akan karuwanci da sauransu da sauransu kawai shi gane kawai ana cikin magana gwagwarin mutum zan jera layi su ba su ba kawai musita magana ce gaskiya harkar film tana bukatar ilimi babban abin da film yake nema shine ilimi ka san ilimin abin sannan kuma ka san ya kaso su take sannan kuma babu yanda za a ce muna da mutum miliyan wajen 100 da wani abin a West Africa da suke kallon film nan Hausa sannan ka ce za ka je kana neman kasuwa a iya Kano ba zai yiwu ka ba da dama ne a tafi can dole sai mu akwai dole mu nemi kamfanin da kana distribution wanda suke marketing ne a yi su abin nan sannan kuma film ba tu bane dole mu ba mutane abin da yake za su abin akwai dara high da so many competitions a cikin harkar film akwai na turawa akwai na inyamurai akwai na turanci akwai na wani but to dole we shall have to fight the war ba su abin da ya kamata sannan mu riki sannan kuma tura musu
to ka ji ciki da falo
ai lalle wannan kan ciki da falo
ciki da falo to madalla makon da ya wuce ka kwaro labarai ke da lokaci ya kwace mana
to lalle
kana babu labarin Fulani a
Madina
to sai ka ce wai
to ai ina ne tabbatar miki na zo bakin masallacin harami na nan Makka kenan kin san masallacin saboda yana da girma akwai wuraren cin abinci wanda suke daidai da jikin masallacin ina zuwa sai na tarar da wasu Fulani su uku suna zaune sun siyo abincin su watan shinkafa kaza
kin san
shinkafa kaza na
eh tana magana ita ba wannan lokaci ta ce wai tawo mana shinkafa kaza
ai na ga miki
ya shi ainihi original shinkafa kaza nan ya take ne
to ai wace ita shinkafa kaza nan
kawai original ba ita yan jabu ta daula ba
to lalle ka watan shinkafa ce na ga miki kamar wannan mai sunan nan na kwannan satan da ya wuce a dumulmula ai in kika ga saman ta
ai har ka faɗe ta mun ita ko ga shi ba tsarabar ta da ka kawo ba da
tsarabar ai gaskiya kan na ga miki kaza ce ta mamaye saman abincin kawai kasan ma shinkafa ɗan kadan amma sauran duk kaza ne kawai na tarar da Fulani nan sun zo
na ji
eh maganin ma kaza
kaza na amurka kaza ba gobi ba ne
wannan
dan an baka kaza ba burge ka ba
ba burge ka ba to Fulani nan dai sun zauna suna ci ga kuma tantabaru a gefe suna ta shawagi suna so a dan watsa musu sai nazo sai na same sai nake cewa Alhaji ina gaji kuna lafiya sai nace to wasu tantabaran nan Alhaji ko su ne aka soya aka sa a cikin nan kawai sai kalle ni sai shiru sai ce haba wani haba ma Alhaji ya kalle ni ce haba Alhaji kakkamanta karini na 21 muke cikewa
saboda haka ba tun tantabaru
nace to watan kani na shi
eh sai dama tantabaru kani na shi da dan kaza
sai kaza to watan dai kin ga dai yana so ya nuna mana cewa fafulani fa sun waye yanzu wannan sheri da ake cewa fulani sun yi kaza a sun wuce wannan yanzu to ai ban kare miki ba ina so in baki wannan labarin kin san abana wata aikin hajin bana akwai wani da muka tafi da shi wani Alhaji Abu Kalam Wahid shike zauna yana muna a ainihin bayanin yanda abubuwan aikin hajin bana suke watan ya iya gano muna cewa abana akwai ja alhazan wata jaha da suka fi kowa karban sabil kin san ai shi sabil ɗin nan zaki ga mota an jera wata katuwar mota mai firijin nan sai ki ga kawai abinci ne ake fitowa da shi da kaza da juice ne da waye haba an warba dadi
haba an warba dadi
to shi Alhaji Abubakar Kalam Wahid yake tabbatar min yace mun alhazan jahar Zamfara wai su ne alhazan da suka fi kowane alhazai karban sabil na wannan shekara
lalle
wai
wata
kawai wai to ai shine na ce mishi to me yasa Alhaji Abubakar yace wai ai in ka lura Zamfara ne kawai zaka gansu hajiya tayo buhun abinci ta daura a bayanta nan kuma juice ne in ka ga wani alhaji shi ma ya dauko dakon juice wajen wai alhazan jahar Zamfara bana ko wai saboda yace to wai kila ko saboda wannan ɗan hari harhara da ake ta kaiwa a jahar shi yasa suke kokarin su yi guduma
mutanen Zamfara kunji kunji sharin da su yake
ba a to ainihin dai labari ne aka bani to ai kuma baki ji abin da aka ce mai su kuma alhazan jahar Kaduna ba su kuma na jahar Kaduna an ce ba da jahar Kaduna da jahar Niger wai su suka fi kowa kauyanci
to ba
wai in suka zo suka dinga kallon
gini da yawa
to ya ce da wai sun fi zaki ga suna kallon gini wai su suka fi kowa bacewa a hajin bana
suna ta kalle-kalle
sai su bace masa ma gano inda gidansa yake ba
to na ba tsari ka dai ji Allah ya sa shi bai ji ya bace ba
to lalle dai ka eh shi kan ya dawo
to bari mu baka wannan labarin da Ibrahim Musa wada ya dauko mana yace wai wani babban bare ne ya mari dan Fulani
to fa
sai aka kai shi charge office
to
sai da aka je sai aka ce babban baren nan wanda ya mari dan Fulani nan ya kawo kuɗi kamar sai a ce an ce shi tara kenan naira 5,000
to
abba
babban baren ba Fulani
to shikenan sai shi babban baren ya tafi kamar ya tafi waye je ya nemo kuɗin da aka ce mishi ya kawo kenan aka jima aka dade ana jiran babban baren bai dawo ba
to
sai shikenan zafafin latani ya gaji da jiran ya ga babbarbaran bai dawo ba sai daga hannun shi sama kasan ya daga hannun shi sama ya hura ya kaura ma DPO mari sai kaura ma DPO mari sai to in an kawo kudin ka amsani na tafi na maru kudi da
wannan yanzu ya rage tsakanin DPO da babbarbare
yanzu ko to kina ba da baki aka ga ce an mari banza
ku ji bai da ba ba mari banza ba
to kudin DPO ya rike
ya rike
wani malu ba shi da dawa da mana
ya daga mana hannu
na kanka da buhu na labarai a
matan da ya
mulki na yanzu a madadin
Yusuf Aliyu Harande.
Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Lafiya uban girma kai nake wa bege. Tattaro jikan girma dudadawa ƙarshe. Arzikin Banu Adam mai zuba a washe. Shugaban na farkon nan zamanin ƙasashe. Dole ne ya burge kaya wuce wa kushe. Margitar gumaka ne kurama a fashe. Shi ya sauka rayayye duniya a hushe. Bango
arzikin halittu kau dabara mai karfi janjamin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai ne dai sai da kai ne yanto kai na ba komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne waya kai ba aiki
dan haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci sai can anjima da hantsi za ku je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku
A Africa and